Ministan harkokin wajen Chadi Abdurrahman Kula Mahalla ya bayyana a wannan sanarwa a jiya Alhamis cewa gwamnatin Chadi ta dauki matakin da ke kawo ƙarshen yarjejeniyar ayyukan tsaro a tsakanin ƙasar da Faransa. Sannan ta ce matakin ya biyo bayan dogon nazari a game da wannan yarjejeniya da ƙasashen biyu suka sabunta a ranar 5 ga watan Satumban 2019. Ganin yadda matakin ke zuwa a washegarin ziyarar ministan harkokin wajen Faransa Joël Noël Barrot a N'Djamena, manazarta na fassara abin a matsayin na bazata. Abdurrahman Alkasim na da irin wannan ra'ayi.
Wani abu ne a bazifa ga ita ƙasar Chad a lokacin da ita Faransa take ganin ita Chad tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda su ne za su zama na ƙarshe ko da tana iya samun matsala da su. A lokacin da su ƙasashe na IS suke zargin cewa akwai jami'an ƙasar Faransa a cikin yankin tekun Chad wanda suke mu'amala da su ƙungiyoyin nasu ɗauke da makamai.
Gwamnatin ta Chad ta ce shekaru 66 bayan samun 'yancin kai daga Turawan mulkin mallaka, lokaci ya yi da za ta jaddada wannan 'yanci a zahiri ta kuma sake tantance abokan hulɗarta a muhimman fannoni waɗanda kuma ke daidai da buƙatun ƙasar. Hakan baya nufin an zo ƙarshen hulɗarta da Faransa kwata-kwata. Wannan sabon matsayi na shugaba Muhammad Dabi abu ne da ke janyo ayar tambaya.
Shin wannan matakin da suka ɗauka ya biyo bayan operation inda suke yi na gano wasu abubuwa masu daidai da haka, ko kuma ita ma Chadin tana son ta bi layi na tattar da ƙasashen IS da ita hiya guda, kuma da lokacin da ita ƙasar Najeriya ta haifi shugaban ƙasarta take ƙara ƙarfafa alaƙarta da ƙasar Faransa ta ɓangaren siyasa ko ta ɓangaren tsaro?
Wannan al'amari da za a iya kiransa sabon babi a hulɗar Chadi da uwar jijiyarta wato Faransa abu ne da ke bayyana a wani lokacin da abokiyar hamayyar Faransar wato Rasha ke ƙara samun shiga a yankin Sahel. Ko a jiya Alhamis, kafar talabijin mallakar gwamnatin Nijar ta gwada wasu kayayyakin da ma'aikatar tsaron ƙasar ta karɓa a matsayin tallafin da Moscow ta aike don ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. To koya masu sharhi ke kallon abin, Ibrahim Musa shine sakataren ƙungiyar 'yan jarida masu kula da tsaro da zaman lafiya.
Rasha ɗin akwai inda take iya kawo gudunmawa ta farko a cikin wannan yanayi da ƙasarmu take ciki, shine ta fannin makamai da wasu na'urori wanda su taimaka wa jami'an tsaronmu. Ko lokacin hukumomi na wancan lokaci sun ɗora shaida ma abokan hulɗarsu na wannan zamani cewa sun yi buƙatar kayan yaƙi da a ɗauko sozawa a zo a jirge musu cikin ƙasa. To kaga kenan ana cin moriyar wannan hulɗa da aka ƙarfafa da Rasha.
Faransa da ke fuskantar koma baya a fannin diflomasiyya a 'yan shekarun nan, musamman a tsakaninta da ƙasashen da ta yi wa mulkin mallaka, na shan suka a sakamakon girke sojoji a irin waɗannan ƙasashe, ciki har da Senegal. Shugaban ƙasar Basiru Diomaye Faye a hirarsa da wasu jaridun Faransar a jiya Alhamis ya kafe kamba kansa a batun kare 'yancin kan Senegal, abinda yake ganin ba zai cika ba muddin Faransa na ci gaba da girke dakarunta. Sule Mumuni Barma, Muyar Amurka daga Yamai a Jamhuriyar Nijar.